I find myself on your path. Not the way I planned it. I thought I left love hanging on the walls of my past. Then you appeared in my space, surfaced all of my doubts. A cardiac invasion, no room for contemplation. With you there's no way out.
Closer, I'm drawn to your rhythmic calls. Swimming into your ocean, I'm drowning. I try to fight, out of mind, out of sight. But the depths of your eyes hypnotize me now.
I can't escape what I'm feeling, 'cause
you've got the magic touch.
Da 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 da